bakin wadan dalili ya samu yau.
Assalamu alaikum ya uwa, sunana Khadija Abdullahi Nuruddin aka KJ.
Aka KJ.
Yeah.
Menene aka KJ?
KJ meaning Khadija.
Oh,
girl on abbreviation and stage name.
Shine stage name kike? Take a mawakan wanne kike yi?
Well, in a R&B and hip hop for the joint work together.
Kai hada kike ji? Gaki ma take yayin da aka yi hada kike hada din duka.
Wani shi abu ne kamar hobby yake. What we do, I think, right from childhood, secondary school, yeah.
So, now you want to say, in hip-hop,
But I tell them I'm a nobody who is trying to be somebody. They ask me who is my class, just telling them nobody in particular. They all laughing at me, calling me a beginner. Yes, I'm a beginner. I'm a beginner, still in beginning. But here I am in the middle, trying to be a winner. So I think that's why I'm claiming to be a musician. I'm not going to allow my friends to allow with my soup, no, sir.
This is true. Sabuwa ta shigo?
Well, I'm a friend in Anida. I'm going to go to the house. So maybe I'll just do something. Then I'll go to the city. When I'm going to go to the house, I'll go to the house. But I'll go to the
house.
Thank you, Allah.
Do you know what I'm going to do for friends?
Those friends. Friends, thank you. They're not my parents. I like that.
I'm going to go to the house. Do you want to go to
the house? No, that's okay. They always support me. Thanks, my dad. My uncle.
Musta ba cewa ke yi mai sana ki haka ba.
Sun ne tambaye ni da amma sun san yawa bi dina ne. Don ko da yaushe ina tare da earpiece da waya da littafi ina rubuta abubuwa ne.
Kina kamar sauran mu a kiyaye da ke wuri sai sun wannan challenge din.
Na bai sai sun ba.
Muna zancin shekara nawa da kika fara?
6 years now.
Shekara shida?
Yeah.
Kike na secondary school ke?
Yeah, yes, it's one.
Kina boko?
Na gama secondary school din yanzu.
Wiki ci gaba ba?
Yanzu na da yin IGMB a kasu kan.
Wani kwas ke sun ki karanta?
Business administration.
To idan kika karanta business admin, za ki ajiye waka a kai?
Ha? Waka will always be my hobby.
Wani irin sako kike isarwa a waka?
Well, to friends and family. Wai dai abubuwan da nake faɗawa waka na dai shi ne advice ne, word of advice.
Shawarar akan
rayuwa, akan rayuwa da abokanai dai haka. Da kuma iyayen mu a times da idan yaro ya zai ci abin da yake so dai ina da friends haka. Yace in ma ga abin da yake so ga abin da nake so zama in future sai su ce a this word is somehow just something like that.
Kenan kina waka ki ga yara kan a yi dictator rayuwarsu?
Ba wai ka ci dictator din rayuwarsu ba, but at times the parents should encourage mu. Will find the light from your hand, show us your love, let's all be hunting. Your love is all I needed, your love is all I needed. But when I came in heaven, that's when she
changed.
Very soon, I'm dropping very soon. The house is going to change.
You like the way she took the house?
But I'm watching the house.
Me, ambition,
to become a successful singer.
Waka
kawai cikin ko shi
ne ka to al'adar shirin da muna yin mawaki take yi muka tafi kamar yadda akai wancan what I dan yi mana baiti ko an shi ko fake ba za ki sha kayan kamar
to ne ba da dan gwada a dan jira ba
ga ki gwada
Voice of Africa, Voice of Americans is the best.
Wannan ne da kirje ba ke fadi a cikin shakayi ne ko?
Eh, to dai ga shi ne dai not much.
Baraka ba shi murya Amurka daga Kano a Nigeria.